Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gumiya tarda uku. Yake cewa mata mata Abu Dalib, yaushe Abu Dalib ya rasu. Yace mata sanatu asharatan minal bi'sa, ya rasu a shekara ta 10 bayan ba Annabi manzanci sallallahu alaihi wasallam. Ba'ala al-khuruj min ash-shab, bayan an huto daga wancan kwazazzaban da Quraisha suka sasu bi qalil da lokaci kadan. Hal mata ala al-kufr, shin ya mutu akan kafirci? Na'am, yace haka ne. Ala ragam min himatihi li rasul sallallahu alaihi wasallam, duk da bada kariyar da yake da kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tai. An amso daga Musayyib daga baban shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Talib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen Abi Talib inda ma hadaratu al-wafa, lokacin da mutuwa ta halarto mishi. Ma'ana lokacin da alamun mutuwa suka halarto mishi. Fa wajada inda hu Abu Jahal, sai ya samu wajen shi da kai Abu Jahal da Abdullah ibn Umayya. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya ammi, ya kai ammi na, qul la ilaha illallah, kace la ilaha illallah, ashhadu laka biha inda Allah, in yi maka shaida a wajen Allah da wannan kalma. Fa qala Abu Jahal wa Abdullah ibn Umayya, Abu Jahal da Abdullah ibn Umayya suka ce, ya Aba Talib, ya kai Aba Talib, atargabu an millata Abdul Muttalib, shin zakka bar ka ki addinin wannan kakan Abdul Muttalib? Fa lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ruduha alai, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba, yana bujuro mishi da wannan kalma. Wa yi'idu tilkal maqala, yana maimaita mishi wannan magana. Hatta qala Abu Talib akhiru ma kallama hum, sai da Abu Talib ya faɗa ƙarshen abin da ya faɗa musu, huwa ala millati Abdul Muttalib, yana kan addinin Abu Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, yake yace la ilaha illallah kinna. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, amma wallahi la astaghfiranna laka, amma wallahi zan yi ta nema maka gafara, malam unha anka, matukar ba a hana ni ba game da kai. Fa anzala Allah, sai Allah ya sauko, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen, bai dace ba, bai kamata ba ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai, ma'ana ya tsaye da neman istighfar ga Abu Talib din da ya rasu a wannan, ya rasu akan kafirci, ya rasu akan shirka, ba za a nema mishi gafara ba. Kuma Allah ya sauko da cewa, innaka la tahdi man ahbabta, ma'aikin Allah ba kai ke shiryar da wanda ka so ba. Duk da ya so sosai a ce ya shiri, dan shi yake ba shi kariya, shi yake tsare shi game da Quraisha, kamar yadda muka gani da su cutar da shi. Babu laifi wannan abu ne wanda yana kasancewa har ga kahuri ne. Kuma wannan shi yasa malamai suka ce ana so ya kasance wanda kamar da mai mukhtasar ya kawo, wanda yake halarta mutuwa, alamun mutuwa sun zo mishi, a kawo mutanen kirki kusa da shi, kada a kawo lalatattu su zamna kusa da shi, dan su ba abin da za su sani, sai su rika ta hira su ta banza ma, ya kama ta ya mutu da ita a bakin shi. Amma mutanen kirki ne da zikirin Allah da abin da yake bakin shi zai tunatar da shi. Wa anil Abbas annahu qala, daga Abbas yace, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, hal nafa'ata Aba Talibin bi shay'in, shin ka amfani Abu Talib da wani abu? Fa innahu kana yahuduka, shi yana baka kariya, wa yagdabulaka, yana hushi a kanka. Qala na'am, eh haka ne, yace, huwa fi dahahin min nar, yana cikin wani tududu na wutar jahannama. Walaula, yana cikin tududu kaman an yi ruwa laka wadda in ka taka kafa ka take nitsewa. Walaula ana damba ni bala kana fi darakil asfal min nar, da yana cikin rihi na ƙasa na wuta. Amma dalilin cetan da ya kasance na Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai iya mushi, tunda mushriki ne, ba yadda za a yi ya huto daga wutar, amma sai dai sassaucin azaba shine cetan da ya samu. Adda hadama min al-ma'i ma yablughul ka'baini, shine wanda ya kai kamar idan kafa. Wal ma'ana annahu khuffifa anhu al-azab, ma'ana shine an sassauta mishi azaba, dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine ceto daya da yake ake samu wanda yana cikin wuta, Allah ya sassauta mishi azabar, dalilin ceto na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Limaza hazana Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta ammuhu Abu Talib, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi damuwa lokacin da Abu Talib amman shi ya rasu? Li'annahu kana yahuduhu, dan shi yake ba shi kariya, ya gidal bulbulahu, kuma yana hushi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yansuruhu, yana ba Annabi taimako. Wa qad taqaddama qariban, ya gabata a kusa, mahada Abdullah dan Abbas yace, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allahu bi ammihi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa basu cutar da shi ba, saboda amman shi shine Abu Talib. Wa akhbaruhu fihi yadatihi, labaran shi wajen bada kariya, wazzab da bada tsaro da yake anhu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rufatun mashhura, sananu ne kuma shahararre. wa mimma ishtahara fi shi'rihi fi zalika abin da ya shahara cikin waken shi ma yake wada yace wallahi lan yasudu ilayka bi jam'in mata usir fi turabu da fina yace ina rantsuwa da Allah ba zasu samu kaiwa zuwa gare ka bayan aikin Allah bi jam'in da taron su gaba daya hatta usir fi turabu har sai an sa ni nayi matashin kai da ƙasa da finan abin ne ma'ana har sai in bayan raina mal hikimatu fi istimrari abi dalib duka wannan tausayin da wannan san da ba da kariyar da yake ba ta addini wace ta dabi'a ce dan uwan shi ne matsayin dan haike mishi mal hikimatu fi istimrari abi dalibin ala dini qaumihi menene hikimar da ta sa abu dalib ya ci gaba da zama akan addinin mutanen shi qalibun kasir ibn kasir yace wa kana istimraruhu ala dini qaumin hikimatullahi ta'ala kasancewa shi akan addinin mutanen shi bai musulunta ba hikima ce ta Allah wa mimma sana'ahu li rasulillahi min al-himaya abin da ya aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallam na bada kariya idan law kana aslama abu dalib lama kana inda mushriki quraish wajaha wala kalima da a ce ya musulunta to wannan mushrikan na quraishawa bai yadda wani mutunci bai yadda ta kalmar da zai gaya musu wala kanu yahabunahu da ba zasu ji tsoron shi ba wala yahtarimunahu kuma ba zasu mutunta shi ba dan iya musulunta daraja shi ta zube a wajen su wala hatazu alaihi walaj walajtaru alaihi da wasu mushi tsaurin ido ba wala maddu aidihum arsanatuhum bisu ila kuma da sun miƙa mishi hannun su da harshen su da cutarwa shi karan kanshi amma da ya zama yana kan addinin su yana kan abun nan kin su sai ya zama kamar ya zama a ce an samu sai an daba ko wasu mashaya a ce an samu wani mashayi daga cikin su ya rika ba da kariya akan cutarwa da suke tahi tasiri da a ce mutanen kirki ya shiga cikin su yana musu azzi mata matat khadija dan sun san cewa sharrin da suka sani shi ma ya sani mata matat khadija yaushe khadija ta rasu fi sanatul 10 min al-bisa a shekara ta 10 bayan aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam wa qabla al-hijra bi 30 kahin ai hijra da shekara 3 maza fa'alat quraish ba'da mautu ammihi wa zawjihi ni quraishawa suka aikata bayan mutuwar ammin annabi sallallahu alaihi wasallam da matar shi ishtad da gadabuha to hushin su yayi tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa azahu sun cutar da shi azan shadidan cutarwa mai tsanani dan saboda ita da shi duka suna da babban gudunmawa cikin bashi kariya yasa ake kiranta amul ahzan ma za fa ala rasul sa ba'da zalika mi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikata bayan haka kharaja ila da'if yahu ta zuwa ga da'if tambaya ta dari ma man kana ma'awin khurujihi ila da'if annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wa yake lokacin da yahu ta zuwa da'if da hakan ta faru maulahu zaid ibn harisa shine bararren bawan shi zaid ibn harisa ma za fa ala bi halu da'if mi mutanen da'if suka aikata ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yujibuhu bisa amsa mishi ba wa azahu sun cutar da shi wa akharajuhu sun huddo da shi daga garin su ibn al-qayyim yake cewa faraja muhu bil hijara hatta adamu ka abai sun yi ta giho shi da duwar tsuhahe da idan kafar shi ya cike da jini annabi sallallahu alaihi wasallam kam aqama bi da'if kwana nawa yi a da'if kila shahar suka ce wata guda kila asharata ayyam suka ce kwana 10 ma zalike rasul safi dariki himi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi cikin hanyar shi qalibun al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa fi dariki hilakiya adasan an-nasrani a cikin hanyar shi ya gamu da adas ba nasari fa amana bi yayi imani da shi wa saddaqahu ya gaskata shi ya samu mutun daya yayi imani a hanya duk da su sai imanin ba shi kuma ba karaman nasara bace ko mutun daya yayi imani kai faraja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min da'if yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo daga da'if raja'a mahmuman magamuman ya komo cike da bakin jiki da damuwa fa arsalallahu ilayhi malakul jibal sai Allah ya aika mishi mala'ikan duwatsu li yakuna rahana isharatihi idza ahabba an yudbika alayhim al-akhbashain dan ya kasance daga ya mushi nuni bi mujarradi isharatihi ma'ana daga ya mushi nuni ya sabko musu manyan duwatsun nan dake kewaye da makka maka tana kewaye da manyan duwatsu sai ya dauko su duka ya zuba musu ana Aisha kala take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawman shin an samu wani wuni da ya zo maka kana ashaddu alayka min uhud wanda ya yi tsanani gare ka game da uhud yakin uhud an samu wani wunin wanda ya yi tsanani gare shi kala sai ya ce laqad laqitu min qaumiki malakitu haqiqa na gamu daga mutananki abinda na gamu da su wa kana ashaddu malakitu minhum yawm al-aqaba mafi tsananin abinda na gamu da shi shine ranar aqaba iz aratu nafsi ala ibn al-layth lokacin da na bujiro da kaina akan ai wannan Ibn Abd Yalay Ibn Abd Kilal falam yujibni ila ma aradtu bi amsa mun ba zuwa ga abin da nayi nihi fan talab zina tahi wa ana mahmumun ala waji ina cike da bakin ciki ga huskata falam astafik ba tare da na hada ku ba na halka ba illa wa ana bi qarni sa'alib sai ina gurin da ake cewa qarni sa'alib farafa'tu ra'si sai na daga kaina fa iza sahabatun azallat sai ga gilgije ya rihe ni sama ya muni inwa fa nazarta sai na duba fa iza jibril sai ga jibril ne fa nada ni ya kira ni fa qala yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka lalle allah ya ji maganan mutananka da suka maka wa ma raddu alayka da abinda raddin da suka maka wa qad ba asallahu ilayka malakal jibal ga allah ya aika maka mala'ikan duwatsu ita amruhu bima shi ta fihim ka umarce shi da abinda ka ga dama ayi da su fanada ni malakul jibal sai mala'ikan duwatsu ya kira ni fa sallama alayya ya munna sallama summa qala sai ce ya muhammad ya kai muhammad in shi ita in ka so utbiqu alaihim al-akhayfaini utbiqu alaihim al-akhayfaini rubto musu wannan manyan duwatsin utbiqu ne fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bal a'aka ai haka arju an yukhrij Allah min aslabi man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an dukkan su ba su imani ba ina kauna daga tsatsansu Allah huddo wanda zai bauta ma Allah kada ya shirka da shi kaga kyakkyawan zuciya da kyakkyawan hakuri wanda ya je isar da sakon Allah sun yi tihi da du'a sun huddo shi daga garin su har da jini ya bar garin amma kuma an tambaye shi cewa da izinin Allah ya aika mala'ika yadda ya ga dama da su amma yace a'a malakul jibal mala'ikan duwatsu almuradul malakul muwakkalu biha kuma wannan shine ya ba mu labarin ma cewa yana hudda jinin ga huska shiga jikin shi yana cewa allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna almuradu bil malakul muwakkalu biha shine mala'ikan da yake kula da duwatsu alakhawashin huma jabala makka duwatsu ne na makka shine abu kuwais da ma yuqabiru hu da abin da ke dabara da shi abu kawai sunan wani dutse ne wanda mai muftasar Allah musharaha ma ya kawo shi wala sayman bi zalika li salabatihima yace balle ma sun kasance duwatsu ne masu tauri wa galzi hijarati ma da girman dutsen dake jikin su zikr uzkur ba'dul hawadisi wal ibar mimma hadatha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi rihlatil taif ambaci wani abu na darasi da abubuwan da suka faru da abin izina cikin bulaguran annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi zuwa ga taif na harko bayanin sabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko bayanin tabbatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adam ya ashi da rishin daiba kaunar shi mahama azuman bala duk girman bala'i bai yahudda tsammanin cewa kawai shikenan ba ayi najahi yadullu ala zalika khurujuhu ila taif yadlubu an-nusra abinda yasa yake nuni ga wannan da ya fita daga taif yana neman taimako na biyu bayanin mu'amalatu ahli taif bayani su'i mu'amalatu ahli taif bayanin mummunan mu'amalar da yamma ayan taif wa ma ahaza lam yadu alaihim sallam duk da haka annabi bai musu muguwa addu'a ba balada alahum bar addu'a ta kirki ya musu ce allahumma hadi hadi saqifan wa atibihim allah ka shiryar da kabilar saqif kuma ka zo da su kaga addu'ar da ya musu kenan su ne yake ne wasajaba allah lahu fihim kuma allah ya amsa addu'a su fa atauba da hisarihim suka zo bayan sa takunkumi wa amanu suka yi imani wa aslamu suka musulunta na uku bayani shafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayi ga mutanen shi wa mazidi sabrihi da kuma karin hakurin shi wa hilmihi da jimrin shi wa huwa muwafiqu li qaumihi wannan ya dace da maganar Allah da yake fa bi ma rahmatin min Allah lin talam ma'ana fa bi sababi rahmatin min Allah lin talam saboda sababin rahama Allah ne Allah ya saka tausasa musu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan kasance shi rahama ne gare su haka ta hawo nan yana isa ina muku nan yana isa